Rundura da ke yaki da ƴan ta'adda a jihar Plateau ta yi nasarar fatattakar ɓata gari tare da hallaka uku daga cikinsu. A wata sanarwa da rundura da ke wanzar da tsaro a jihar Plateau Operation Safe Haven ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta Captain Oya James. Yace rundura ta sami kiran gaggawa ne daga wasu da ƴan bindiga suka musu kwanton bauna a hanyar Mangun zuwa Pushit zuwa Mangu. Sanarwar ta ce cikin hanzari dakarun suka kai ɗauki suka kuma cimma ƴan ta'addan suka hallaka uku daga cikinsu tare da ƙwato bindigogi ƙirar AK-47 guda uku da harsasai 14 da babur guda ɗaya da katin shedar ƴan sanda mai matakin kurtu yayin da wasunsu suka tsere da raunukan harbin bindiga. Sanarwar ta ƙara da cewa Commander Operation Safe Haven Manjo General Abdulsalam Abubakar ya jaddada cewa rundunar za ta ci gaba da jajircewa wajen gudanar da aikinta bilhaƙi da gaskiya. Wannan nasara da rundunar sojin suka yi na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda ke aikata kisa kan al'umma a jihohin Plateau da Benue. A sanarwa daga hadiminsa Dele Alake, shugaba Tinubu ya bayyana takaicinsa yadda ake kisan mutane ciki har da ƙananan yara. Shugaban ya umarci hukumomin tsaro su zakulo masu aikata laifi don fuskantar hukunci. Wasu al'ummar yankin na Mangu sun bayyana fatar su na ganin ƙarshen yanayi na bakin ciki.
Sunana Honorable Solomon Nandi Chandan. To, gaskiya wannan babban nihima ne ma ita gwamnati ta Nigeria a karkashin shi mai girma His Excellency Bola Ahmed Tinubu ya san mahimmancin tsaro. Mu da muka ji wannan babban labarin da yamman nan mun san da cewa yes, da abin da ya kamata shugaban kasa ya yi kenan, domin gaskiya abun farin ciki ne don mun san da cewa wannan ba da jimawa ba yan wanenmu, ƴaƴanmu, matanmu da suna nan a gudun hijira, in Allah ya yarda su koma gidajensu kowa ya fara noman shi.
Salamu alaikum, sunana Alhaji Yahaya Bello Shanono, ni ne chairman yake Allah na karmar hukumar Mangu. A gaskiya yanda muka ji labarin mun ji daɗi, domin saboda haɗokan irin wannan mataki shi ne kaɗai zai kawo mana ci gaban zaman lafiyan da muke nema a karamar hukumar Mangu. A gaskiya ni dai ina kira ga al'umma musamman kabilan Fulani da Mogabul wannan abun da ke faruwa a kawo ƙarshen shi.
Gwamnan jihar Plateau Barista Caleb Mutfang ya yi fatar samun haɗin kai daga mabambantan addinai da ƙabilu a jihar.
Buri na zai cika ranar da na ga cewa a anguwa da musulmi suke sun yi nazari sun tabbatar da cewa ba a wulakanta Krista ba. A anguwa da Krista suke sun tabbatar da cewa ba a wulakanta musulmi ba. Ta haka ne za mu samu haɗin kai, domin na ga dattawanmu da yawa mu zama shugabanni na ƙwarai. Mu je kunnen matasanmu domin su san cewa ba mun fito ne a cikin adalci, mun fito ne a cikin ƙaunar juna.
Al'ummar ƙaramar hukumar Mangu a cikin 'yan kwanakin nan sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga, inda aka kashe mutane da dama, dubban jama'a na gudun hijira cikin sanyi da ruwan sama da rashin abinci da cututtuka musamman ga ƙananan yara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.